بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابة الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وعيقري تشيني در الله مدوكا جنسركي أكو قواتن ذو القعدة شكرا تدبو دياد تليه دو دا أربعين دا بقوي هجرية وندكما يازو ديدي دا إشرين دا ديا قواتن hudu watan Afrilu miladiya shekara 2026 zamu dora a cikin karatunmu na Umdatul Ahkam min kalami khairil anam litafi wal lafar al imam al hafiz al muhaddis abi muhammad abul ghani ibn abdul wahid al maqdisi alayhi rahmatullah mun yi gabatarwa a karatun da ya gabata yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan hadisi na daya wanda malam ya fara da shi a kitabu tahara malam ya fara da kitabu tahara wato littafin tsarki kamar yadda gabatarwa nayi bayani cewa wannan littafi mai albarka ya kunshi hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisan da suka kebanci hukunce hukunce idan an ce hukunce hukunce kuma ana nufin waɗannan ayyuka na mukallafai wanda suka danganci ibada da mu'amala idan kuma an ce za a yi karatu akan abin da ya shafi ibada to galibi al'adar malamai sukan fara ne da tsarki saboda ibada mafi girma ita ce sallah sallah kuma ba ta yiwuwa sai da tsarki shi yasa malamai ko a littattafan hadisi ko a littattafan fiqhu idan za su fara littafi suke farawa da littafin tsarki saboda ta hanyar tsarki ne kuma za a shiga maganar sallah dan haka a tsarki ne za a yi magana akan abin da ya shafi tsarkin da alwala da wanka sannan kuma a shiga maganar sallah saboda ba a sallah sai da tsarki in banda al-Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra alaihi rahmatullah shi da ya dan saba wannan tsari wa in kana suna daga cikin farkon waɗanda suka fara talifi a cikin addinin musulunci baki daya cikin littafin Samuwatta wanda ya fara da Kitabul Wuqut ko kitabul awqat wato littafin da yayi magana akan lokutan sallah to bisa al'adar malamai suna farawa da kitabut tahara littafin tsarki to haka malam shi ma ya fara da kitabut tahara littafin tsarki don ya tattauna hukunce-hukuncen tsarki sai malam ya fara da wani hadisin Abdullah hadisin Umar dan Khattab da malam yace an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه wannan hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Umar dan Khattab radiyallahu anhu shine khalifa na biyu daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi guda hudu Umar ibn al-Khattab Allah madaukakin sarki ya arzuta musulunci da samuwarsa lokacin yana dan shekara 26 a duniya tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara 6 kenan da annabta a garin Makka a daidai lokacin da ake cikin matsatsi da kuma tsananin damuwa ta yadda mutanen Makka sun ki karban wannan al'amari annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kasance yana ta murmuri har yana roƙon Allah madaukakin sarki ko dai Umar dan Khattab ko kuma Abu Jahal daya cikin biyun nan ina ma Allah ya arzuta wannan tafiya da koda daya ne a cikin su to da tafiya ta canza yana addu'a Allahumma a'izza hadha ad-dina bi ahadi ar-rajulaini ya Allah ka daukaki wannan addini naka da dayan cikin waɗannan gawurtattun maza guda biyu a Makka in daya ya shigo to al'amari insha Allah zai canza kamar yadda Allah ya amsa masa wato baffansa Hamza ibn Abdul Muttalib ya shiga wannan musulunci shi ma daya ne daga cikin wato gawurtattun mutane a garin Makka to shigar Hamza ya taimaki wannan addini ba dan kadan ba bayan Hamza ya musulunta bai fi da kwana uku ba sai Umar dan Khattabi shi ma sai ya musulunta sai Allah ya karbi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya turo masa Umar sai ya kasance Umar din yafi Abu Jahal din dacewa da kuma amfani bisa hikimar Allah da saninsa Abu Jahal kuma bai yi musulunci ba haka ya mutu a cikin kafirci saboda ba shi da amfani a musulunci amma ilimin Allah da hikimarsa da ya san cewa Umar yafi Abu Jahal muhimmanci sai ya turo Umar sai ya musulunta daga musuluntar Umar kuma al'amura suka dauki seti al'amura suka canza shi yasa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa laqabi da al-faruqu al-faruqu wato shine mai raba tsakanin ƙarya da gaskiya wato shigar Umar cikin musulunci sai ya zama wato kamar ya zama raba gardama inda akwai masu tababa to yanzu shigar Umar ya nuna musu cewa wannan al'amari fa wato babba ne kuma al'amarin da aka ce Umar yana cikin safa to fa duk me yi yazo a tafi wanda kuma ba shi da niyya to ya san cewa baya kan daidai sai ya zama shigar Umar wani babban sako ne ga mutanen Makka da kuma duniyar arnan lokacin baki daya sai ya zama Umar wato kamar raba gardama ne wanda Allah ta'ala ya rabe tsakanin ƙarya da gaskiya ta hanyar musuluntarsa sannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa alkunya da Abu Hafs Abu Hafs kuma abinda ake nufi da Hafs kace shine zaki ko kuma dan zaki ba dan komai ba sai dan yadda Umar dan Khattab yake da jarumta yake da zakakuranci yake da butula yake da iya dauki ba dadi kuma ake tsoron sa hatta shedan ma yana taka tsantsan yana tsoron Umar dan Khattab kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ai ko shedan ya bi layi kuma ya ci karo da Umar a wannan layi to sai shedan ya nemi wani layi ya canza saboda yadda Allah ya sa masa kurjini to har sanadin haka ya zama ake ce da shi Abu Hafsin wato baban zaki Hafs ba ana nufin yarsa Hafsa bane Hafs suna ne na wato kananun zakuna Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yayi rayuwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi aka hijira zuwa Madina da shi aka rayu har zuwa komawar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zuwa ga Allah kuma shine wanda yayi uwa da makarbiya ya ba da gudummawa mai girman gaske wajen kawo ƙarshen duk wata jayayya a cikin siyasar zaman Sayyidina Abubakar khalifa lokacin da Sayyidina Abubakar ya zama khalifa Umar shine ya datse dukkan wata fitina shine ya dakatar da dukkan wani tunani ya tsayar da kowace jam'iyya ya tabbatar da Abubakar a matsayin khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hujjoji da kuma irin tarbiyya da suka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Umar dan Khattab shine wanda ya zama khalifa na biyu a bayan Sayyidina Abubakar ya koma ga ubangijinsa tunda Sayyidina Abubakar bai kai shekara uku yana wannan khalifanci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba kuma Umar ya zama khalifa ne da nadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah alaihi salatu wassalam shine ya nada Umar a matsayin watai abin da danadin sayyidina Abubakar. Umar ya zama khalifa ne danadin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu. Don haka bayan sayyidina Abubakar ya koma ga Allah, sai Umar dan Khattab ya zama shine khalifa a bayan sa. Shi kuma Allah ya tsawaita kwanansa a cikin wannan makami na khalifanci yayin da ya dauki shekara wato sama da 10. Suna cewa shekara 10 da wata 6 yayi yana wannan wato khalifanci. Kuma an samu alheri a zamanin sa da kuma fadaduwar garuruwan musulunci da kuma zuwa da wadansu al'amurra waɗanda suke kawo ci gaba a cikin addini da kuma shugabanci. Sayyidina Umar yayi wannan shugabanci nasa har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato jarrabe shi, ya masa arzikin shahada a hannun wani wanda ba musulmi ba, wani ba majusai da ake ce da shi Abu Lu'lu'a. Kuma a cikin sallar asubahi lokacin da yake sallah yana jan mutane sallah, wannan ba majusai ya shammaci al'ummar musulmi, ya ainihin wato caka masa mashi ta baya a daidai wato zuciyarsa ya fito ta gaba, wanda sakamakon wannan suka ne sayyidina Umar yayi kwanciya jinya ɗan kwanaki kaɗan, sannan kuma ya ce gagarinku ya koma ga Ubangijinsa tsarkakakken sarki. To wannan a takaice shine Umar ɗan Khattab. Abubuwa da suka shafi Umar suna da yawa ainu, yana da kuma darajoji da yawa, in kaɗe bai kasance wasa masu riki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin shine mahaifin Hafsa bintu Umar ibn Khattab, kuma ɗaya ce daga cikin ummahatul mu'minin, matayen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A haka aka rayu. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare yadda a gare shi, ya kare yadda ga yarsa Hafsa, ya kuma kare yadda da sauran sahabbai radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa radahum. Wannan hadisi ya zo daga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa innamal a'malu binniyati, innamal a'malu binniyati, sanidai la'akarin ayyuka yana tare da niyoyi ne. Wa fi riwayatin, a wata riwaya binniyati, wato la'akarin ayyuka yana tare da irin niyoyin masu ayyuka ne. Wa inna ma li kulli imri'in ma nawa, kuma sani kowane mutum yana da sakamakon abin da yayi niyya ne. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, duk wanda hijrarsa ta kasance zuwa ga Allah da manzonsa ne a niyyarsa da nufinsa, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, to hijrarsa kuma ta kasance zuwa ga Allah da manzonsa a hukunci da kuma sakamako. Waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, wanda kuma hijrarsa ta kasance zuwa duniya ne da yake so ya samu, aw imra'atin yatazawwajuha, ko kuma zuwa wajen wata mata da yake so ya aura a can, don haka ya shiga cikin tawagar hijira. Wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, to hijrarsa hukuncinta yana ga abin da ya hijira domin sa. Wannan hadisi gabanin mu shiga sharhin sa, za a yi mamakin me ya kawo wannan hadisi cikin wannan batu da ake yi na tsarki, tunda malam ya ce littafin tsarki, kuma sai ya kawo hadisi wanda ba ambaci tsarki ba a zahiri a cikin hadisin. To lallai akwai dalili, wannan wata sunna ce ta malamai yayin da za su fara gabatar da rubutu akan littafi ko akan wani al'amari na addini, addinin musulunci, to wasu sukan fara da wannan hadisin, saboda hadisin wato jagora ne akan abin da ya shafi tsarkin zuciya, domin dukkan tsarki bai yi tsarkin zuciya ba. Idan zuciya ba ta da tsarki, to ayyukan da gabbai duka suka yi Allah ba zai karba ba. Idan zuciya ba ta da tsarki, dukkan magana Allah ba zai karba ba. Don haka farkon tsarki tukun tsarkin zuciya. Menene nufinka da wannan tarkin da zaka yi, menene nufinka da wannan alwalar, menene nufinka da wannan wankan, me nufinka da ita kanta sallar, azumin, zakkar, hajjin, umarar, menene nufinka. Don haka idan zuciyarka tana da kyau, niyyarka tana da kyau, ka nufi Allah, to zaka samu ladan da ke cikin wannan aiki, zaka samu sakamakon da ke cikin wannan aiki na alherin da ke wajen Allah. Idan kuma niyyarka da nufinka ba mai kyau bane, to ka sani cewa idan ana samu ma banda kai. Don haka wannan hadisi ne mai muhimmanci a wannan babi, wanda yake kwankwasan zukata, kuma wanda yake zama wato kamar ishara ce zuwa ga dukkan wanda zai aikata wani aiki, to ya fara shirya zuciyarsa gabanin ya shirya sauran gabansa. Al-Imam al-Bukhari Muhammad ibn Ismail al-Bukhari alayhi rahmatullah a cikin littafinsa Sahihul Bukhari da ya shahara da haka, shi ma da wannan hadisin ya fara a cikin wannan littafi nasa mai albarka. Al-Imam an-Nawawi Yahya ibn Sharaf Abu Zakariya alayhi rahmatullah shi ma a cikin littafinsa Riyadus Salihin da wannan hadisin ya fara. Hakan nan a cikin littafinsa Arba'un Hadith da wannan hadisin ya fara. Kuma sai gashi wannan bawan Allah Al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi alayhi rahmatullah shi ma ya fara da wannan hadisi. Wato wata sunna ce da dayawa daga cikin malamai muwallafa suka yi riko da ita domin gargadi akan abin da ya shafi niyyoyi kafin komai. Domin niyya ita ce jigo, ita ce gaba da komai. In ta yi kyau, to aiki ya yi kyau, in ta ɓaci, aiki ya ɓaci. Ma'ana dai aikinka in ka yi nufin alheri da shi ka samu alheri, in ka yi nufin sharri da shi ka samu sharri, in ba ka yi nufin komai ba to ya tafi a haka. Dukkan musulmi ya kwanda sanin haka. Shi yasa malai ya kawo wannan hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi mai albarka ya ce innamal a'malu binniyati. Galibi a larabci idan aka ce innama, to ana nuna maka takaita wannan hukunci ne akan wannan batu da ake. Wato kamar ana gwada maka cewa babu wani aiki wanda ya fita daga wannan ma'aunin. Babu wani aiki wanda ya fita daga wannan ma'aunin. Kowane aiki ana la'akari ne da niyoyi. Nan malamai suka ce da aka ce innamal a'malu, wannan al-a'mal din ayyuka dole yana tare da wani abin da aka shafe kafin sa. Kuma galibi suna cewa abin da aka shafe shine ibra. Innama li'tibaru ko innama i'tibaru al-a'mali binniyati. Sani dai la'akari da ayyuka. To ana la'akari da ayyuka ne da niyoyin masu ayyuka. Dukkan aiki idan niyyar mai yinsa ba mai kyau bace ba, to ba zai samu ladan kyan aikin ba. Ko da kuwa ya yi tarayya da masu kyakkyawar niyya. Diba da wannan sallar da muka yi, Allah ta'ala ya sa karɓaɓɓiya ce. Sahu ɗaya, masallaci ɗaya, limami ɗaya, kuma tare aka fara, tare aka ƙare, kuma ga ƙafa, ga jiki, amma bambancin ladan da ke tsakani ka iya samu ya kai tsakanin sama da ƙasa, idan har manufa ta bambanta. Shi ma mai mummunan niyya ba zuwa ne bai yi ba, ba yin sallar ne bai yi ba, ya zo da shi aka yi, amma saboda niyyarsa ba ta alheri bace ba, to kasancewar ya jingina da mai kyakkyawar niyya a cikin sahu ba zai sa aikinsa ya karɓu ba. Kasancewar yadda aka yi sallah mai kyau shi ma haka ya yi ta a aikace, to niyyarsa ta ɓata masa. Dukkan aiki idan niyya ba ta da kyau, to aiki fa ba shi da kyau, ba za a karɓa ba, sai idan niyya ta yi kyau. To haka nan shi yasa munafukai zamantakewarsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai amfane su da komai ba. Ana sallah da su, amma sallarsu sallah ce ta marar niyya, sallarsu sallah ce ta mai mugun nufi. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. ka duba fa sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya kake ganin sallar da aka ce annabi ne ya ja tsira da amincin Allah subhanahu gare shi irin wannan sallar suke amma saboda bugun nufi dake cikin zukatansu da rashin kyakkyawan niyya Allah ya siffanta su da in sun tashi yin sallar sai su tashi da kasala tunda in ka ji lalaci da gazawa to zuciya ne daga zuciya ce in ka ji ana lalaci zuciya ce da take da lalaci in ka ji an kasa zuciya ce take kasa amma gangar jiki bata taba kasawa ba in ka ji ana kokari da jarumta zuciya ce ita gangar jiki zuciya ke sarrafa ta to in sun tashi yin sallah sai su tashi da kasala da mutuwar jiki da fito yura'unan nasa kuma suna riya sallar ba don Allah suke yi ba suna tarayya da musulmai ne a cikin sallah da jihadi da kuma zama wajen karatu da ilimi domin su samu tsira su samu kubuta daga dukkan wata dauki ba dadi da za a tashi yi da kafirai sai ya zama banda su domin su da su ake duk abin da ake da haka ba za a yake su ba rayukansu sun tsira dukiyarsu ta tsira kuma sun samu zama a cikin gari hankalinsu a kwance su dabara su kenan sannan kuma ta bangaren kafirai idan sun tashi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun je wajen kafirai sai su ce me sai su ce inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un ai mu muna nan tare da ku izgili muke musu muna zuwa mu dauko labari ne mu ga abin da suke yi don haka sai su ma kafirai sai su samu nutsuwa da su cewa kamar yan sakon mu ne waɗannan ai security mu ne a cikin su mun aje iri ne a ciki masu ɗebo mana labarai don haka in rikici ya tashi kafirai ma ba za su yake su ba saboda suna ganin kamar informers din su ne yan sakon su ne a cikin jama'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai su rangaranga idan rigima ta tashi la ilaha ulai wa la ilaha ulai sai zaman musulmai ba za su yake su ba sannan kafirai yan uwansu ba za su yake su ba su ita ce ribar su ta wannan raba kafa sai suka dauka wannan wata mafita ce to wannan shine dalilin da yasa kuma duk abin da aka yi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a jihadi ko a majalisa ta ilimi ko dukkan wani alheri da za a aikata wanda Allah yake raba lada ba a rabawa da su kuma Allah ya musu hukuncin kafirai ne saboda mummunan nufi saboda mummunan niyya ashe aikin alheri duk yanda yayi kyau idan niyyar mai shi ba ta da kyau to haka Allah ta'ala zai maida wannan aikin kura a bar shekewa ba za ta amfani mai shi ba sannan haka idan aikin mutum mummuna ne mutum ya kasance ya aikata mummunan aiki amma sai ya zama nufinsa a cikin wannan mummunan aiki nufi ne da Allah ta'ala zai bashi uzuri to sai Allah ya bada uzuri kamar yadda ya faru da Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu wanda a gabansa aka kashe mahaifiyarsa a garin Makka tun kafin ayi hijira lokacin ana cikin matsi da matsatsi da damuwa da tashin hankali a garin Makka akan da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi imani da shi suka bi shi suka zama wato waɗanda ake musu kamun kazar kuku waɗanda ake bunsu ake musu kisan ainihin wato kisan tsaka a gaban Ammar aka kashe mahaifiyarsa kisa na gila kisan musula kisan wulakanci a gabansa aka kashe mahaifinsa Yasir sannan kuma shi ma aka tusa shi a gaba ana neman rayuwarsa dukka akan sai yayi magana ta yayi kalma ta kafirci dukka akan sai ya bayyana kafirci ƙarshe don ya kwaci rayuwarsa sai ya bayyana wannan kafirci da suke so ya bayyana kalma ce ta shirka ya faɗa kalma ce ta kafirci ya faɗa kamar yadda idan kafiri yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya shiga musulunci to haka kana musulunci ma akwai kalmar da in ka faɗa kafu ta ka shiga kafirci don haka sai ya faɗi kalmar da fita ne daga musulunci shiga ne kafirci da kuma mubai'a wa kafirci bayan ya faɗa suka sake shi ya kubuta sai ya ruga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuka yana cewa na halaka ya ma'aikin Allah ga abin da ya faru da ni sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya sai Allah madaukakin sarki yake bada uzuri man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim. Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya kafirce wa Allah, duk wanda ya kafirce wa Allah, man kafara billahi min ba'di imanihi, bayan yayi imani sai yace illa man ukriha, sai in wanda aka tilasta shi, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, a halin zuciyarsa tana nutsa da imani, walakin man sharaha bil kufri sadran, amma wanda har zuciyarsa ya yarda da kafircin ne ya kafirta, ya yarda da kalmar kafircin ne shi yasa ya faɗa, fa alaihim ghadabun min Allah, to shi kan da ire-irensa suna tare da fushin Allah, wa lahum adhabun adhim, kuma suna da azaba mai girma. Kun ga wannan ayar sai ta zama uzuri ga Ammar cewa wannan kafircin da yayi tunda zuciyarsa bata yi niyya ba, to Allah madaukakin sarki bai dauke shi kafiri ba, bai kafurta ba, bai fita daga musulunci ba, saboda me? Saboda rashin niyya, tilasta shi aka yi sai ya aikata. To ashe ga aiki na mummunan aiki, amma kuma niyyar mai aikata shi ba ta munin bace ba, niyya ce irin ta wanda Allah zai karbi uzurinsa. Wannan don mu gane muhimmancin zuciya, muhimmancin niyya, sai Allah madaukakin sarki yana la'akari da niyoyin masu aikata aiki, niyoyin masu furta furuci. To hakan nan idan mutum ya aikata aiki duk yadda wannan aikin yake da kyau, duk yadda wannan aiki yake da kyau, sai ya zama kwata-kwata ma babu niyya a zuciyarsa, la ta alheri wala ta sharri, to wannan aiki nasa ya tafi a fankan fayya. Yanzu misalin mai alwala, mutum ne ya je ya zauna a famfo, zai wanke jikinsa daga gona ya dawo, ko wani aiki ya je ya yi, zai wanke jikinsa ya zauna a famfo, sai ya fara wanke hannayensa, daga nan sai ya sha'afa, bai dire ba sai ya ganshi yana wanke kafar hagu. Ashe mutumin naka alwala ya yi tsaf daga farkonta har ƙarshenta, saboda tsabar ya saba da alwala, ya zo zai wanke jiki bai san lokacin da abin ya zama alwala ba, sai gashi yana wanke kafar hagu, baya cewa shikenan ma na huta tunda an jima kaɗan ma za a kira sallah, a'a ina ka huta kuwa, ai babu niyya, ai wannan aikin da ka yi shi ka yi shi ne zuciyarka fayau, babu niyya, kuskurima ka zo yi, alwalarka khaliya anin niyya, alwalarka babu niyya a cikinta, don haka bata zama alwala ba, bata zama alwala ba. Ko mutum mai wankan janaba, shi ma da janaba a jikinsa amma ya manta da janaba a jikinsa, sai da ya je banɗaki ya je ya yi wanka don ya ji sanyi ana zafi, ya cire riga ya je shi ya watsa ruwa a jikinsa don ya ji sanyi a jikinsa, sai bayan ya gama ya fita yana goge jiki da tawal, sai ya tuna au ashe ma janaba ce da shi, to baya cewa to shi kenan, ai tunda na riga na yi wanka a maimakon janaba ba za a karɓa ba, ba za a karɓa ba, saboda me? Saboda wannan aikin ya fita daga niyya, wato babu niyya a cikinsa kwata-kwata, babu niyya a cikinsa kwata-kwata. Ko mutumin da ya shiga sallah ba da niyyar sallah ba, irin yadda da muke gani idan ainihin wato a masallacin harami ga nan ƴan sanda in sun zo za su tashi duk wani mai zaman banza ko duk mai tsayuwar banza, za su yi kora kuma ba ka san barin wajen, to sai ka ga wani farat sai ya miƙe sai ya kabbara, ba sallah yake yi ba, wai dai in sun zo wucewa su ga sallah yake sai su bar shi. To wannan da a ce zai yi ruku'u ya dago ya yi sujjada ya dago ya yi raka'a biyu ko ya ki ƙarewa yana sallah, to wannan sallar tasa ita da babu duk ɗaya, saboda babu niyya a cikinta kwata-kwata. To haka ne, ma'ana kenan karatun yana ce mana aiki ko dai ya zama da kyakkyawar niyya ko ya zama da mummunar niyya ko ya zama babu niyya shi dai Allah madaukakin sarki yana la'akari ne da niyoyin masu aikata aiki to wannan ita ce gaba ta farko ta wannan hadisi kuma dukkan yana magana ne akan niyoyi amma lokacin mu ya kore ba za mu samu damar dorawa daga wannan gaba ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da nayi kusuri Allah ta'ala ya gafarta mana baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi